أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na yau ranar Alhamisi, ko nawa ga wata ne na musulunci? Watan na hudu. Na'am, biyu ga wata na hudu shekara ta 1440 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda haka in ya dace wa 7 ga wata na 2 miladiya ta 2019, wanda muke godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan haduwa, duk da cewa an yi ta alƙawla kuma alƙawlan da bai tabbata ba. To yau Allah ya kadarta za mu fara karatun littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, a hukumce-hukumce na abin da ya shahi gawa, imana mamaci, wa bid'uha, kuma da irin bid'o'in da aka kawo a wannan bangaren aka kimsa. Bayan kare karatun sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha, wasu daga cikin uwa suka bada shawaran dacewan wannan littafi, saboda mas'ala ta abin da ya shafi mutuwa wani abu ne wanda yake wuyan kowa, kuma idan bai kama ka yau ba, ko da kana rayuwan naka zai iya rasuwa, ka rasa yadda za ka mu'amalance shi. A daidai lokacin da ita gawa tana da irin nata asrar, tana da irin nata sirri, wanda bai kamata a ce wani wanda ba 'yan uwan shi ba ya zama to sun jibinci lamarin, lasiyama abin da ya shahi mushi wanka, a sanya shi cikin likafani. To ganin cewa wani abu ne wanda yake kan kowa, kuma kowa yana biyowa ta kan shi, da haka za mu yi magana, za a karantar da wannan littafi don mu san meye karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan wannan al'amari, wanda wannan littafi shi ma wallafan malamin da ya wallafa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ne, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kasancewar a wancan lokaci da muka fara karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, mun ɗauki tarihi takaitacce na malam, amma baya hanawa kuma yanzu tunda za mu sake sabon karatu na wani littafi sabo, duk da kasancewar shi littafin malam ne, amma dai shi a nan ma za mu ƙara bada wani ɓangare ɗan kaɗan daga cikin da yawa na tarihin shi Muhammadu Nasiruddin Al-Albani. Wannan malami ɗaya ne daga cikin malamai manya-manya wanda aka rayu da su a cikin wannan ƙarni. Malami ne wanda ya shahara da ɓangaren da ya shahi ilimi na hadisi, kai ba ma shahara ba, ana ilga shi cewa rukuni ne daga cikin rukunan ilimin hadisi na wannan zamanin. Shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani suke cewa yu'tabaru shaykh min ulama'il hadisi al-barizin al-mutafarridin fi ilmi al-jarh wa at-ta'dil, iya ɗaya daga cikin waɗanda ake nuna su da yatsa ɗaiɗaiku a kan ilimin abin da ya shahi sanin al-jarh wa at-ta'dil. Waye ya kamata a amshi hadisin shi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waye bai kamata a amsa ba, ta hanyar karanta littattafai wagaga da malamai suka rubuta a kan abin da ya shahi tarihin waɗanda suka rawaito hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da ya biyo cikin sanadi ko wane ne, to ka samu tarihin shi kuma a rubuce, shi ne wane ɗan wane, an aihe shi a wuri kaza, a shekara ta kaza, ga irin ɗabi'un shi, ga irin halayen shi, mutum ne mai amana, mai gaskiya, mai kaza mai kaza, mai kula da addini, mai gaskiyan zance. Wani kuma zaka samu sabanin haka, shine wale dan wale wanda ya shahara da ƙarya, ya shahara da kaza, babu mutunci a cikin harkar rayuwar shi da sauransu. To waɗannan hanyoyi sai ka tattaro littau da suka yi magana akan wannan al'amari gaba ɗaya, sai ka zuba a gaban ka, sai ka ɗauki shekaru kana karanta tarihin mutum guda, kahin ka gane wane ne shi ya kamata ya rawaito maganar daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a amsa. Sannan in ka kare kuma ka dira mutun na gaba, silsila ce, kamar shan ce, igiya ce, sarka ce wanda sai ka karanta na wannan ka karanta na wannan ka karanta na wannan ka karanta na wannan sai ka karanta mutum 16 idan aka samu tsayuko a cikin wannan silsilar wannan sarkan nan aka samu wani daga cikin su wanda bai cancanta ya rawaito da magana daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ya tashi da aiki to shi wannan ilimi na al-jarh wa at-ta'dil na ajarraha wani a ce wani ba a san hadisin su ko kuma wani ana san hadisin shi to wannan malamin yayi fice a wannan bangare kuma wa qala anhu al-ulama malamu hadisi suke cewa game da shi Muhammad Nasiruddin al-Albani innahu a'ada asr ibn hajar al-asqalani shi wannan bawan Allah ya maido zamanin Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar shine shahararren malamin da ya rubuta littafin Fathul Bari Fathul Bari kusan mujalladi 16 wani dogon littafi ne wanda ya dauki Sahihul Bukhari yayi sharhin shi a ciki sharhin da yayi wannan Fathul Bari ana daga mushi tuta ana sarawa malamin da ya rubuta wannan littafi shi Ibn Hajar al-Asqalani malami ne gogegge a bangaren da ya sha ilimin hadisi wanda aka yi a shekarun baya ko kuma qurunul madiya wanda suke cewa shi Muhammad Nasiruddin al-Albani shine mutumin da ya maido wannan lokacin ta bangaren mutunci da aka maido wa ilimin hadisi shi Ibn Hajar al-Asqalani malamai suke cewa ajma'al ulama wal mu'arrikhuna ala anna Ibn Hajar huwa hafizul islam wa amirul mu'minin fil hadis malamai sun yi ijma'i ba samu sabani ba akan Ibn Hajar al-Asqalani suke cewa shine hafizul islam shine amirul mu'minin fil hadis shine shugaban masu imani a cikin harkar ilimin hadisi saboda yanda ubangiji subhanahu wataala ya bashi daman karanta wannan bangare kuma ya goge a cikin shi suka ce alladhi intahat ilayhi ma'rifatu ar-rijali wa ma'rifati al-ilal lil hadith wanda shine magana ta karshe take kaiwa zuwa gare shi na bangaren da ya shafi mazajin da suke rawaito hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce maka wannan hadisi ne sahihi to karka tambayi shekarun da malamai suka bata kafin a gano wannan cewa sahihi ne idan aka ce maka wannan hadisi ne da'ifi to karka tambaya irin shekarun da aka bata kafin a gano cewa da'ifi ne sai an karanta mazajin da suka rawaito yanzu aka ce magana manzalla ya faɗe ta ai ba manzalla kai tsaye faɗi wani ba ko dole tarihi ne zamu duba wane ya faɗi ma wane wane ya faɗi ma wane wane ya faɗi ma wane har a je kan tabi'i har a je kan sahabi sannan a je kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to waɗannan wanda suka rawaito maganan nan gaba ɗaya kowa sai an karanta rayuwar shi gaba ɗaya a lokacin za a iya tantance ingancin hadisi ko kuma rashin ingancin shi wannan shine Ibn Hajar al-Asqalani to shi Muhammad Nasiruddin al-Albani su ake cewa shine mutumin da ya maido zamanin Ibn Hajar al-Asqalani al-Asqalani ko kuma al-Asqalani wannan bawan Allah Muhammad Nasiruddin al-Albani an aihe shi a shekarar hijira manzala sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1333 wanda ya dace wa 1914 shekarar da aka fara yakin duniya ne na farko jayyid an aihe shi a wata wani gari ana kira shi da suna Ashqurda Ashqurda ita ce capital ta ƙasa Albaniya a wancan lokacin an aihe shi cikin wata usan usratin faqiratin mutadayyina fami ce wanda suke talakawa basu da abun duniya amma dai kuma mutadayyina amma akwai addini tare da su wanda kuma da bangaren wannan addini suka yi shahara kuma wa kana waliduhu marji'an lin-nasi yu'allimuhum wa yurshiduhum baban Muhammad Nasiruddin al-Albani baban shi ya kasance malami ne kamar marji' mana ce kamar reference ne a cikin mutane in abubuwa suka rikirkice na addini zuwa wajen shi ake zuwa ya warware ta to ya kasance marji'i ne yana karantar da mutane kuma yana musu gargadi yana ƙasa Albaniya daga nan sun muhajara Sheikh bi suhbati walidihi ila Dimashq Sham suna ƙasa Albaniya daga nan suka yi hijira suka komo ƙasar Sham da suka komo yankin Sham lil iqamati da'imati fiha gaba ɗaya suka tattaro ina su suka bar Albaniya suka komo suka komo a ƙasar Sham. Me yasa suka dawo suka bar ƙasar su ta asali suka komo wani wuri daban? Shine maliki ta lamman harafa Ahmad Zahu Malik Albaniya nahwa al-hadarat al-gharbiyya al-almaniyya. Lokacin da Ahmad Zahu shine shugaban ƙasar Albaniya a wannan lokacin, wanda mun labarin abin da ya faru a cikin yakin duniya na biyu kusan anan ƙasashen da suke ƙarƙashin Turkiya ad-daulat usmaniyya at-turkiyya, a lokacin suka rasa jagorancin da suke da, sai zamanto ita ma wannan ƙasar tana ƙarƙashin su. Ƙarshe ita ma Turkiya ta bar abin da ya shafi harakan da ya shafi addini ƙarƙashin jagorancin Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal Ataturk shi ne mutumin da ya zo ya bai wa kanshi ga turawan yammacin duniya akan ni suke so a ɗabbaka shi a cikin ƙasar Turkiya, wanda ita kuma Albaniya a wancan lokacin kaman tana ƙarƙashin wannan rihin na ad-daulat usmaniyya at-turkiyya. Mustafa Kemal Ataturk shi ne mutum na farko wanda ya tabbatar da cirewa Turkiya sunan wannan ad-daula al-islamiyya. Duk wani abin da yake da alaka da musulunci sai da ya tabbatar da cewa babu shi. Suke ta kokari, suke ta gwagwarmaya har a shekarun baya kusan nan, akan cewa sai an sa su cikin kungiyar Turai. A ce za a sa ku cikin kungiyar Turai, kuna kaza, matan ku suna sa hijabi, kuna karanta Qur'ani, kuna wane ne? Duka a zo waɗanda abubuwa aka musu kuskurima. Mustafa Kemal Ataturk wata magana da ya yi a barlaman a asambuli a Almaniya yake cewa nahnu al'ana fil qarn al 20, yace muna cikin 20th century. Wannan shekarun da muke ciki a wannan karni da muke ciki a yanzu, yake cewa bai yi daidai da karantar wadda take magana akan wani attini wa zaitun. Wa yake suka? Yana suka Al-Qur'ani. Yana ga su suna cikin asrun al-hadara wa nahda. Ya za a yi su zo su rika wani karanta wani Qur'ani yana wattini wa zaitun. Subhanallah. Sai malaman tarihi suke cewa shi wannan Mustafa Kemal Ataturk, ƙarshe sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wata cuta wadda wani kiyashi na ɗan ƙaramin ja shi ya kashe shi. Shi kuma wannan kiyashin ja irin cutar da ta fito mishi shi Kemal Ataturk, ba abin da yake maganin wannan abin sai attini wa zaitun ɗin. To ita ƙasar Albaniya ita ma tana ƙarƙashin wannan rihin. To amma lokacin da shi wannan Ahmad Zahu lokacin da shi ma ya karkata ila al-hadarat al-gharbiyya al-almaniyya, akan cewa a zo ayi almaniyanci. Almaniyya bi ma'ana al-nufarriq bayna as-siyasati wad-din. A zo ayi almaniyya, aka ce almaniyya suna cewa kaman shine raba tsakanin siyasa da harakan da ya shafi addini. Laicity. A raba su. Ku malamai ne, eh malamai ne, to ku je masallaci ku zauna. Ku malaman Kirista ne, eh malaman Kirista ne, ku je coci ku zauna. Bakku da alakar harkar siyasa. Ku bar siyasa ya zamanto na wasu mutane ne daban. Ai shi ne irin tsarin da muke ta kai. Ƙasashe ne laik. Mana ko kullu wahid, kowa iya da ƴancin yayi abin da yake dama. Insanu hur. To lokacin da shugaban ƙasar Albaniya a lokacin ya karkata zuwa ga wannan tunani da aka fara ɗabbaka shi, sai baban Muhammad Nasiruddin Albani sai ya ga cewa wannan ba ƙasar zama bace ba. Sai itattar inashi sai ya gaba sai ta yi ƙasar Sham. To wannan shi ne dalilin da ya kawo su ƙasar Sham. To Muhammad Nasiruddin Albani ya yi karatun primer na mataki na farko na karatu a ƙasar Dimashik, kuma ya samu at-tafawwuq. Imana ya samu ya huto a matsayin na farko a cikin ajin da yake. To amma baban shi sai ya tsaida shi daga wannan karatu. Da ya tsaida shi akan karatu irin na nizamiya na tsarin ayi primary, ayi college, ayi lycée, ayi wane ne a tattaka ne har a tayi sama. Sai tsaida shi. Wa wada'a lahu manhajan ilmiyan murakkazan. Sai baban shi ya sanya mishi wani manhaji, wani program, wani tsari na karantarwa, shi yake karantar da shi. قام من خلاله بتعليمه القرآن يا كرنتر محمد ناصر الدين الألباني يا كرنتر دشي القرآن مي غير ما شي بابا شي بابا شي كرنتر دشي القرآن والتجويد يا كرنتر دشي تجويد ده نحو ده صرف ده فقه أما فقه مذهب تا إمام أبو إمام أحمد بن حنبل عفوا المذهب الحنفي مذهب تا أبو حنيفة ya karantar da shi waɗannan ulum gaba daya wa khatama alqur'ana ala yadi walidihi sai da ya samu qur'ani a hade a hannun mahaifin shi baban shi ya sa shi gaba sai da ya karantar da shi qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi wanda wannan kuma shine wajibi akan kowane baba ka karantar da ɗanka qur'ani idan ya zamanto an rasa yanda za a yi duniya ta shiga ranka sosai abubuwa sun rikirkice maka wataƙila kai ma baka yi ba da kana ƙarami sai ka dauke shi ka kai shi makaranta kuma kai shi makaranta ba bane shi ba za ka yi a muta ba a za ka rike kana bibiya malaman ya abin yake tahiya a akwai matsala bangare kaza ko ka gudunmuwa ko in ma wani za ka kira ka gudunmuwa shi ya kawo haka ha wannan shine abin da yake wajibi akan kowa to shi mahaifin shi shi ya karanta da shi alqurani kuma har da alqurani a hannun mahaifin shi da riwaya ta Hafs an Asim bayan shi yayi karatu a hannun wani malami ana kira shi da suna Al-Sheikh Sa'id Al-Burhani ya karanci fiqhu ta mazhaba ta Abu Hanifa bayan shi kuma ya karanci lugar larabci da yake aiwa ba larabi bane ba kasiya albani tana cikin turai wo bayan shi kuma ya zo karanci ilimi na balaga da sauransu to wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shahi yanda shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya taso Muhammad Nasiruddin Al-Albani bayan karatu da yake a hannun mahaifin shi kuma ya koyi sana'an baban shi mutum ne wanda yake gyaran mantir sai ya koyi wannan mihina daga wajen mahaifin shi kuma sai ya kware har ake nuna shi da dan yatsa a wannan bangaren sai zamanto wa akhadha yaktasibu rizqa minha sai zamanto nan ne hanyar shi na neman dan abin da zai roba kansa asiri a dunyance kenan ba malami bane ba ko kuma dalibi ilimi ne zai rika yawo yana roƙon al'umma saboda iya ɗaya daga cikin abin da yake zamanto wa cin mutunci ga ilimi la siyama ilimin da ko da ilimi na addini ya zamanto hanyar da za a koye shi mutum kawai zai aiko dan shi daga wani waje ya zo ya rika baran abin da zai ci ana kyaran shi a rena ilimin a rena komai da abin da shi addini wannan ba daidai bane ba yana karatu kuma yana aiki gurgudan yanda zai samu abin da zai roma kan shi asiri wannan shine abin da aka sani addinance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi tsarkin abincin da dan adam zai dauka ya sanya a bakin shi shine abin da ka samu a dalilin wahalarka mazalla ke cewa ɗayan ku da ya tambayi wani ya roƙa ya hiye maka alheri shi ka dauki igiya ka tahi daji ka hado ciyawa ko icce ka zo ka saida ka ruha ma kanka asiri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai rada bara ba bara an ba da damar ga wasu mutane keɓantattu insha Allah ta'ala ran Laraba mai zawa akwai karatu na musamman akan abin da ya shafi bara a addinance addini ya yarda ita ko bai yarda ita ba insha Allah ran Laraba mai zawa wannan sabuwar radio da aka bude Al-Huda insha Allah daga ƙarfe daga ventar karansan ku zuwa ventar karansan insha Allah ta'ala akan abin da ya shafi bara me matsayin musulunci game da barace-barace to shi dai malam ya kasance yana gyaran mantar saboda ya roma kan shi asiri kuma galibi zaka samu dukkan magabata zaka samu akwai aiki ne suke yi ba haka ba kawai suke cima zaune kuma yake ta ba haka ba suke kawai a zaune karanta ilimi mahaifin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Nuh shi abin da ya dora dan shi ya za a yi kware a bangaren fiqhun Abu Hanifa to amma shi Muhammad bayan ya karanci fiqhun kuma sai ga cewa akwai buƙatuwar cewa ya karanci ilimin hadisi saboda akwai abubuwa da yawa da yake tsammanin addini ne sai yake karanta a cikin wata majalla wanda ake rubuta a ƙasar Misra wanda take bayyana ta ayi hadisi kaza dha'ifi ne ce to a hadisi kenan akwai dha'ifi akwai sahihi a lokacin ya gane cewa to ya kamata kuma ya karanta ilimin hadis to shine malai ke cewa ta'allama ilmal hadis wa lahu min al-umri al-20 ya fara karanta ilimin hadis iya da shekara 20 kacal وتأثرت بأبحاث مجلة المنار سي تأثيرتو da wasu bahasi wani reshar shi da wata majalla ta Al-Manar wanda ake take kasar Misra wanda wani malami da yake rubuta ta ana kiran shi da suna Muhammad Rashid Rida shi wannan malami shi yake rubuta majalla ta majallatul manar to a ciki yana dan bangaren bayani tunda an ka dauki misali jarida zaka samu komai a cikin ta bangaren labari bangaren kaza to kuma akwai ilimi da ya shahi abin da ya shahi hadisi wanda ake sawa a ciki to sai ya rika bibiya irin waɗannan majalla na Al-Manar na wanda Sheikh Muhammad Rida yake rubutawa sai ya ce wa kana awwalu amalin hadisiyyin qama bihi Sheikh huwa nasx kitab al-mughni an haml al-asfar fi takhrij ma fi al-ihya min al-akhbar sai ga wani littafi ana kiran littafin da sunan nasx al-mughni an haml al-asfar fi takhrij ma fi al-ihya min al-akhbar ihya ulumuddin na imam al-ghazali shine wani doke shi ne ta kokarin yaji ayya ya tantance shi da sauran su hadisan da suka zo a ciki to a lokacin sai ya gane cewa lalle wannan littafin bayyana kudin da zai sai shi amma ya kamata ya rubuta shi sai amsu aran littafin sai ya kofe shi gaba daya aka ce himma baki babu ki a ragugu babu ita ga bashi ga ragugu to wannan littafin kuma al-mughni inna littafin al-hafiz al-iraqi ne ya kofe shi gaba daya ma'a ta'liq alayhi amma yana rubutawa yana ta'liqi abin da yake cewa ta'liqi shine kaga wuri kaza a wurin da kaza kaza ne ya kamata a ce kaza da sauransu kai ma sai kai ta'liqin ka to yana yi yana haka har sai dai kofi litayin gaba daya wa kana zalika al'amal fatihatu khairin kabirin 'ala ash-shaykh sai zaman to wannan aikin da malam yayi na kofi wannan litayin al-mughni an haml al-asfar fi takhrij ma fi al-ihya min al-akhbar sai zaman to shine kofa na buɗi babba wani buɗi ne sai zaman to daga nan malam sai himantu da ilimi na hadisi malaka cewa hatta muniha lahu nuskha min miftah al-maktabati az-zahiriyya a kasar Dimashq akwai wata maktaba katuwa ana kiranta da suna maktabatu az-zahiriyya inda ake zuwa wurin karanta littafi karanta kai kaza da sauransu to wannan maktabatu az-zahiriyya da suka ga irin kokarin da shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake da in daga an bude kan abu da yake zakuwa maktaba ya tsaya ana bude zai shigo yana fafatawa ba zai bari ba sai lokacin da aka ce mishi malam lokacin tashi yayi zamu rihi to sai ya huta sai a rihi kuma gobe mutumin yana zauwa kan ya bude zai iske sha kofa yana jira ana bude zai shigo yana karatu ba zai sai an tashi kuma ya huta a rihi majalisi ko kuma committee da yake kula da wannan bibliotheque din sai suka ga cewa wannan mutumin ya kamata a bashi kofi daya na kilan wannan maktabar nuskha saboda irin kokarin da yake da na karance sai aka yi taro aka damka mishi makulli daya aka ce ka shiga lokacin da kaga dama ka huta lokacin da kaga dama to kusan anan yake kwana yake yana fafatawa to shine Bahaushe yake cewa an kaji wani baban zama malam ya wallafa littahoi da dama akwai littahin da yake ya wallafa tahzir as-sajid min ittikhadh al-qubur masajid tahzir as-sajid jan hankalin mutum mai sujada min ittikhadh al-qubur masajid na riƙan makwantai ya zamanto shi a matsayin masallaci ko kuma inda akwai kaburruka ya zamanto a matsayin masallaci bayan kuma yazo ya rubuta ar-rawd an-nadhir fi tartib wa takhrij mu'jam al-tabarani as-saghir amma ba wannan littafi shaharin zu makhtub ne ba wannan fashi ba hadin iya nan yanda malai ya rubuta shi ba ƙara ba hudu shi ba a matsayin littafi sukutun bayan shi malai ya rubuta littahoi da dama irin misali silsilatul ahadith as-sahiha wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha silsilatul hadithai suke ingantattu suna nan a cikin mujalladat bayan shi kuma hairu ta muqabil kishi silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a silsilat hadisai war suke hadisai masu rauni wal mawdu'a da hadisai wanda suke na ƙarya wanda haka kawai wani da ya mai ta kafan shi ce manzo Allah ya ce alhali bai ce ba wanda kuma akwai shi aka ce hadisi dha'ifi ne ko hadisi maudu'i ne sai a ce Abu Huraira yace manzo Allah yace kuma kace hadisi ne dha'ifi wani zai shiga daki yace an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza 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 alhali kariya yake Abu Huraira bai hodi ba in aka zo aka gani to kai ka ce Abu Huraira ce aina waye hodi maka sai shiga kame kame ko kuma hodi wani mutumin da san musrayu tare da shi ba to ya ga sagamu ya bashi wannan hadisin babu to waɗannan su ma mujalladat iya na rubuce sannan kuma littafi na gaba littafin da muka sauke a wancan karatu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha ya rubuta shi ganin cewa da yawa daga cikin allazina yantasibuna ila al-islam mutan jiya suke jingiro zuwa ga musulunci ba suke sallah ba sahu ba iya daidaita ba to a dalilin haka ya wallafa wannan littafi wanda kuma littafi ne wanda akwai alheri da yawa a cikin shi bayan shi ya rubuta wannan littafi ake ya kira shi da sura jilbab al-mar al-muslima a tuhahi na kiyamaci ya ya kamata kiyamaci ta suturce kanta akwai ta'aliki da ya akan littafin fiqhu sunna na sayyid sabiq wanda ya kira shi da sura tamamul minna bayan shi ya rubuta at-ta'liqat al-hassan ala sahih ibn hibban sannan ya zo ya rubuta irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil ya rubuta mukhtasar na sahih muslim sannan ya rubuta wani littafi ana kira shi da suna zilalul jannati fi takhrij sunna sannan kuma akwai wannan littafi da zamu karanta ahkamu al-janaiz wa bid'uha hukumce na janaiza da abinda aka kimsa a cikin na bid'o'inta to magana akan malam magana ce gaskiya mai fadi sosai mu dauki kadan daga cikin irin ayyukan da bayan rubuta littafin kuma yana karantarwa al-anshida ad-da'awiyya karantarwa da ya rika yi wanda malami kamar yadda nan wani malami da ya rubuta tarihi shi yake cewa durusuhu al-ilmiyya allati kana ya'qiduha marratayn fi kulli usbu yana karantarwa a sati su biyu haisu yahduruha wannan karatukan da yake kuma guda biyu yahduruha talabata al-ilm daliban ilimi suna halartowa wa ba'd asatiyati al-jami'at da wasu daga cikin malaman jami'o'i daban-daban sai yake cewa daga cikin littafin da ya karantar a halka haka a cikin masallaci akwai littafin Fathul Majid na wani malami da ake kira shi da suna Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab Fathul Majid sharhi ne na kitabut tauhid ko kitabut tauhid alladhi huwa haqqu madha الذي هو حق العباد حق الله على العباد وحق العباد على الله يا كرنتر da wannan littafi wanda karantar da wannan littafi akwai hikima mai girma a cikin shi dukkan mutumin da zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala fara karanta tauhid karka je ka rika gini a saman burgi na toka kana ginawa yana ƙasa abin baya tahiya saboda babu aqida lahiyayya ta magabata a tare da kai a dalilin haka ya karantar da littafin Fathul Majid saboda a karantar da mutane miye haƙƙin da Allah yake da akan su kuma su ma miye haƙƙin da suke da akan Allah shine wannan Dr. Muhammad Sani Umar Rijalle mu yake cewa in ka zo sa karatu yace ka fara da kitabut tauhid saboda wanda za su halarci karatu su san cewa miye kake dauke da shi miye kake tahiya tare da shi kuma wace aqida ce kake da kar aje ka samu son littafi na fiqh sai an yi nisa a ce to ya kamata a sa littafin tauhidi aka sa kitabu tauhidi a ce to wannan malami haka yake da a dama ku fara da aqida saboda akan ta ne komai zai gino in babu ita kuma babu komai la siyama mu da muke cikin irin lokacin da hatta da tauhidur rububiyyah qur'ani tabbatar da ba a samu matsala a cikin shi ba mu yanzu akwai matsala a cikin shi tauhidur rububiyyah Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi mai suke cewa la yaqulun Allah hatta da su Abu Jahal su Utuba idan da zaka tambaye su wai waye ubangijin sammai da ƙasa su ce maka Allah ne amma a yau akwai ja a ina aka samu matsala tare da su a cikin tauhidul uluhiyyah idan ka ce tauhidur rububiyyah shine dayanta Allah a cikin ayyukan shi wai halicci dadan Allah wai halicci saman Allah kasa Allah duwatsu itace dabobi kaza 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 Allah wannan hatta da su Abu Jahl ba samu matsala tare da su ba amma ayo an samu gala ko wasan ba an samu akwai wanda yake jingina kanshi akan cewa malamin shi ya halicce shi ko kuma shehu shi ya halicce shi kuma a irin wannan yanayi da ake ciki a ce mutane dole ayi gum a kyali an yi waƙoƙi na shirka suna nan burjik a cikin mutane mutane suna tsammani kamar kayan kirki suke saurare a cikin waƙan ba abin da bai faɗi ba na rushe katangar aqida rushe katangar tauhidi tun daga tauhidur rububiyya barantana ma tauhidul uluhiyya ko kuma al-asma wa sifat an kai matsayin da mutum zai doki abun magana yayi magana akan wai ubangiji subhanahu yake wasafta wani malamin shi akan siffofi na ubangiji subhanahu wataala ko yace shine Allah ko kuma kai wasu maganganu ne wanda ambata su bayyana dadi haka ake a yau kuma abin yana nan gaba yake yi za a rata ya hoton mutum ana da su da kudirin cewa wannan mai hoton shi zai kare mu daga musiba ko a cikin moto ko a jikin velo ko a mota ko a gida ko kuma hatta kai matsayin da mutane suna rataya shi a jikinsu da sunan cewa zai kare su ina Allah ɗan uwa musulmi abin da ya shahi aqida da abin da ya shahi magana akan tayin da ubangiji subhanahu wataala shine abin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai dan tsayar da shi saboda babu adalcin da ya wuce a tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai ka sanya musu kishiya tauhidul uluhiyya shine dayanta Allah a cikin aikin bawa zan yi sallah in yi dan Allah zan karanta qur'ani in yi dan Allah zan yi kaza in yi dan Allah wannan shine tauhidul uluhiyya su quraishawa ko kuma kafuran makka anan ne aka samu matsalar su dayanta ubangiji subhanahu wataala a cikin ayyukan sai suke a wannan kuma kai ta hanyar su zamu bi in yaso su kuma sai su sadar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ma akwai shi ko babu shi akwai shi yana ga cewa ai ni da ti gare ne banna iya tunkarar ubangiji kai tsaye wa faɗi maka shi wancan da kake ta iya da tsarkin wace maka iya da tsarki tsammani ne ubangiji subhanahu wataala sahabbai suke tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da Allah Allah ya ce manzala ka faɗi musu cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to wannan tauhidi na uluhiyya shi ba amma magana shi sannan kuma tauhidul asma wa sifat sunan Allah da sifofin shi an ce wani shine lam yulad shine kaza duka an wadi ko ana nan har a yau ana sauraron irin waɗannan kaɗe da sunan yabo da sunan wane da sauransu kai ka ce wannan abun kaɗai ne addini ya zo da shi ba mutum bai kula da ya za a yi gyara sallar shi ya za a yi gyara azumin shi ya za a yi gyara tsarkin shi ya za a yi gyara aqidar shi ya za a yi gyara kanin shi kawai ya ɗauki wannan abun kamar shi kaɗai ne barbaɗin faras a cikin addini ɗan uwa musulmi wannan mas'ala ce take buƙatar kyakkyawan fahimta wanda kuma suke magana akan a gyara ruwa ya zo ya rika gudu yanda ya saba a mutane a bar su bauta wa Allah subhanahu wataala wanda iya ɗaya daga cikin manuhohin da ubangiji subhanahu wataala aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kamar ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa manzalla ya zo li yukhrijana min ibaratil ibad ila ibarati rabbil ibad ya zo ya hudda mu daga cikin bautawa bayi ya kai mu bautawa ubangijin bayi to wannan shi ne littafi na farko da malai fara karantarwa wallahi wajibi ne ga dukkan mutum mai imani ga cewa ya za a yi gyara aqidar shi musuluncin ka ya za a yi gyaru ya zama tsaf bakka da matsala bangaren da shi kalmar la ilaha illallah amma ka ce la ilaha illallah so dubu ka warware ta so dubu biyu ka kira wani za ka roƙi wani abu yajin ka roƙe shi dan Allah wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham sai ya rika cewa dan malam wane ko kuma dan shehi wane na ji haka da kunnena wani yana jingina abun zuwa ga dan shehu wani ibn kaza ina Allah yake kaga tabbas akwai matsala sai a waye gari kamar da muke gani a yau wasu ne ake karewa ba addinin Allah ba alhali kuma duk a cikin su mutum komin nagartan shi zai iya yin kuskure zai iya daidai adalci da zaka yi wa dan adam da alherin shi da kuskuren shi wannan yawa alherin shi yawa wanda mutum ya kirki ne bai ya rasa kusakurai saboda ba ma'sumi bane ba wannan isma kuma babu wanda yake da ita din ba annawa ba sai mala'iku su ne Allah ya kare su amma da ni da kai da ke zamu iya yin daidai zamu iya kuskure to zaka samu wani yana bin wani ido alhe kuskure yayi daidai yayi koma yaya ne shi ne tunda wane wadi an gari yanzu wannan littahi na kitabut tauhid akwai mas'alolin da malam ya gina akan su ya kawo hadisi da'ifai malamai suka zo daga ba suka yi bayani wannan hadisin da'ifi ne hukuncin da malam ya gina a ƙarshen wannan ba haka nan bane ba wannan shine adalci na ilimi kuma in zaka bi mutum ka bi shi idon ka biyu kana kallon me yake yi bi ma'ana in yayi kaza mu yi dalilin shi akan kazan nan kar ya je ya bar ya kai ku ya baro ku to kaga wannan shine adalci in zaka in ka dauki fathul majid zaka ga talikin da malamai suka yi irin su'alu shaykh akan cewa hadisi kaza da malam ya ambata bayan karanta hadisi ta hanyoyin shi gaba daya an tabbatar da cewa hadisi na da'ifi ne hadisi na da'ifi kaga wannan shine adalci na ilimi kuma shine adalci na da suka ma shi ma malakin shi abin da ya bayyana shi a gare shi lokacin da yana rayi ko yanzu yau da gobe karatu da ake litausa na ajiye yau ma zaka iya karantawa sai aka gano cewa wani da aka sa cikin dangane kaza na hadisi kaza matsala gare shi hadisin wannan ya tashi daga aiki kenan wannan hukuncin da aka gina akan wannan hadisin babu shi kenan ba id ba bin ba bi bane ake ido arhe kuma wallahi ɗan uwa musulmi wannan shine dadin tafarkin karantarwa da sunna yanzu kai kai karatu kana ƙara karanta kana ƙara samun nutsuwa zaka tabbatar da cewa abin nan da ake yi da abin da aka dora ka wataƙila in haka aka dora ka tun a gidanku za ka gane cewa abin nan wallahi akwai nutsuwa a cikin shi abu kaza an ce kaza ne ga hadisi ne abu kaza an ce kaza ga aya abu kaza an ce kaza ga kaza zaka bauta wa Allah ala basiratin akan sani akan ilimi ba haka ba kawai na tashi naga ana yi kawai ni ma haka zan yi to kaga wannan bala'i ya zo bayan shi malam ya karantar da littafin da ake kira shi da suna ar-rawdatul nadiyya sharhi ne na ad-durarul bahiyya na imamu shaukani bayan shi malam ya karantar da wani littafin da yake magana akan usul fiqh na abdul wahhab khallaf bai karantar da al-ba'isul hasis sharhi ne na ikhtisar ulum al-hadith na ibn kasir sannan ya karanta da wani littafi da kira shi da suna minhajul islam fil hukmi na abun da wani malami da kira shi da suna muhammad asad da sauran littafan da ya karantar a cikin halakati da na ilimi yanzu kasancewar littafin iya da alaka da abin da ya shafi mutuwa za mu ji shi ko malam irin wasiyoyin da yayi a ƙarshen rayuwar shi wanda kuma a cikin littafin za mu ga irin hadisan da malam ya kawo akan abin da ya shafi wasicin da ya kamata ka yi tun a yanzu ka rubuta ka aji ka rubuta ka bai wa waɗanda suke makusantanka in na mutu ga yanda nake so a yi shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani wasiyar shi ta ƙarshe da yi yake rubutawa yake cewa usi zaujati wa auladi wa asliqai وكل محب لي اذا بلغه وفاتي ان يدعو لي بالمغفره والرحمه يace ina wasici zuwa ga matata da iyana da abakaina yace da duk mutumin da yake sona idan labarin mutuwa na ya riske ka aka ce maka Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rasu yace ina roƙonka alhurman an yad'u li bil maghfirati war rahma ka roƙa mini gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine wasiyar shi ta farko yake cewa ko bayan haka nan wa Allah yabkuna ala alayya niyahatan aw bi sautin murtafi'in, kuma ina hadi wa matata da iyana da abakaina da dukkan wani wanda yake dangina da wanda suke so na a cikin musulunci, kar mutumin da ya muni kuka irin kuka da ake irin na mutuwa na daga murya wayu Allah mun ka dawa kabar mu mun mutu mun lalace wane ne magangan irin na jahilci. To wajibi ne ka rubuta wasiya ka ajje kai ma kar wanda ya maka irin wannan kuka, wanda kuma yayi sabuwan shi. Amma akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya a ƙarawa mutum azaba ko kuma amma a azabtar da mutum a cikin kabari iya adadin kukan da aka maka irin na wannan jahilci. Wayyo Allah, wane ne wanda sauransu irin maganganun kalmomi da iwace-iwace da banza, kuma wani lokaci duka ƙarya ne wasu. Yanzu irin matan da suke zuwa makoki sai an zo a karya kwanan gidan, ni na taɓa ga haka da idona. To yanzu mun zo aka shishirya ka san mata billahi azim, kuma aka ƙirƙiri kukan aka fashe da iyo. To ka faɗi ka rubuta ka ajiye, ƴan uwanka su sani, kowanka ya sani, ka hana kar wanda ya maka irin wannan kuka su yi kwallonsu, su yi kukan su, su sheka irin na kuka wanda ba wanda ya hana mutum, saboda abu ne ɗabi'i, ɗabi'a ce, haka Allah ya halitta ɗan adam ya zubda hawaye shi. Amma wannan ɗaga murya da wannan kalmomi na jahilci kar wanda ya maka su. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ibrahim ya rasu, manzon Allah yake zubar da hawaye yake kuka. Abdulrahman ibn Auf yake cewa ya rasulullahi ya bakin Allah, kana hana mu akan kuka akan mamata kuma yanzu kai kana yi. Sai manzon Allah ya ce a ba irin shi hana kuwa, yace wannan rahama ce wadda Allah ya kimsa a cikin zukatan dan adam. Kukan da aka hana shine irin na daga murya nan, daga sauti da wayyo Allah mu mutum mun lalace. To shi Muhammad Nasiruddin ya rubuta wasiya akan cakar wanda ya mishi irin kuka. Bayan shi kuma yake cewa wa an yu'ajjilu bi dafni, kuma a gaggauta binne ni. Ba manzo Allah yake cewa ajjilu bil janaza, haka manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, ku yi gaugawa ku kai gawa wanda mutumin da ya mutu, ayi gaugawa aje a binne shi. Haka manzo Allah yace shi ma a cikin wasiyar shi Muhammad Nasiruddin al-Albani yace ajjilu bi dafni, ku gaggauta binne ni. Sai yake cewa kuma wala yukhbaru min aqribai wa ikhwani illa biqadari ma yahsul bihim wajibu tajhizi, yace makusantana da ƴan uwana kar ayi gaugawan basu labari sai in ya zama to dole wajen shirya ni da kaza da kaza da kaza da doka inda akai abin ne, sai ya zama to ya kamata su sani. Amma irin mutanen da suke nesa, wani a wata kasa ana cewa wani yana murka aji, dole sai wani ya zo abin ne shi, yace kar kuma haka, ina mutuwa ku gaggauta binne ni. Kuma lokacin da za a ɗauka ya ce kar ya wuce lokacin da kawai wanka ne za a mun a sanya mun likafin da aka yi abin ne. Yake cewa wa an yatawalla ghasli, haka kuma ya jibinci wanke ni Abu Abdullah, yana hatta da wanda zai wanke ka kai Umar, wani ina riga ka mutuwa ka wanke ni. Saboda mutum lokacin da ya rasu akwai wasu ababe wanda su za su iya fitowa a jikin shi da sauransu, wanda bai kamata ba a ce wani mutum wanda yake nesa da kai ya gansu. Bai kamata ba a ce misali wani wanda watakila bakur alaka kawai a mai wanke gawa ne, amma kawai shi zai wanke la matarka, iyanka, Allah ya samu watakila mahaifinka ka riga shi rasuwa, mahaifiyarka, wasu dai wanda suke yayinka kanninka da sauransu, kuma wanda suka san ilimin yadda ake wanke mutum. Haka ba kawai ka bari wata wadda ita kawai ita take wanke gawa ta zo ta yi ta zubar jahilci a saman kanka. Ka girmama kanka, ka yi wannan wasiyar, wane ya wanke ni, saboda sani da kai iya da ilimi na a wannan bangare da sauransu. Bayan shi kuma yake cewa malik ya ce akhtaru dafan fi aqrabi makanin, ina wasici akan abin ne ni a makwantai na kusa da inda na mutu. Me yasa malam ya yi haka? Yake cewa likai la yattar man yahmilu janazati ila wad'iha fi sayyarati wa bittali yarkab an-nas sayyarati wa ghairi zalika. Yace saboda kar mutane za su dauke ni su kai ni abin ne ni su buƙatu akan cewa dole sai an hauda ni mota a akai ni makwantan da nahi kusa daga inda na mutu ko ina na mutu inda nahi kusa kawai akai ni nan wanda ko ba sai an dauke ni a mota ba ba burgiya bane ba ba nuna gata bane ba kaza bane ba kaza bane ba dokan gawa a cikin mota daga barko an kaka an kashi gidan da za mu shi wannan aka mushi sallah inda aka mushi to azabi makwantan da tahi kusa akai shi abin da shi wannan duka iya daga cikin wasiyoyin da shi malan yayi kuma da sauran wasiyoyi baka mantan wannan wanda duka iya daga cikin ayyukan magabata sai rasuwan shi tuwfi al-allama al-albani qubayla yawm as-sabt fi ath-thani wal-20 min jumad al-akhir wannan muhammad nasiruddin al-albani ya rasu ranar subdu 22 ga wata na jumad al-akhir shekara ta 1420 wanda ya daidai da 1919 wa dufina ba'da salati al-isha aka binne shi bayan sallar isha wannan shine takaitaccen rayuwa da shi wannan malami wanda ya wallafa wannan littafi ahkamul jana'izi wa bid'uha ina ga lokacin abin da ya saura kadan ne mutara ta kora sadara ke ci a cikin littafin malaki ta muqaddimatu at-tab' al-jadida muqaddimata at-tab' al-jadida sabon bugu da aka yi tunda malami zai rubuta littafi in ka rubuta littafi zai yadu a duniya wane karanta wane karanta wane karanta wane karanta wani rubutu maka takarda ya ce wane wuri kaza da kace kaza ba kaza bai kamata kaza ya kamata sai ka duba ga a wannan abu haka ya kamata sai ka rubuta sai ka ajiye shi wane bugo ya ce wane hadisi kaza da ka kafa hujja da shi akan hukunci kaza hadisi na iya da rauni ka duba a cikin wanda suka zo a cikin hadisin nan akwai wane shi kuma wane malaman hadisi ba su yarda da shi ba sai sake kuma ya sake duba ga wannan abu haka ne sai ya sake rubuta shi ma yanzu idan ya tara irin waɗannan mulahazat ɗin ko kuma bangaren rubutu ma ko misali tibaa da ake bugawa da ake yi akai kusa kure a ciki yanzu idan ya tara irin waɗannan abubuwa sai zai sake rubuta littafin hallu min jadid sai zama to wannan ita ce tabaa sabuwa wacce kuma ta zama to ita ce tsohuwa to wannan shine abin da ke muqaddimatu tabaati aljadida malaka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تبايا مالن ياي وانا خطبة الحاجة وانا مقدمة ايكت أما بعد بايا هكا فهذه طبعة جديدة ايكت وانا بقو نسابه من كتابي النافع اتكو وانا لتاه النوم أواني لتاه نام أواني سيكت إن شاء الله in Allah ya so wallahi ne sai ta ahkamul jana'iz hukumce na abin da ya shahi gawa yake cewa bi hullatin jadida kenan tabaa ce sabuwa jadida wa saubin qashibin kuma a cikin riga sabu kamar wasafta abu ne da sunan wani sabon kenan bugo ne sabu sai yake cewa wannan bugon sabo kuma yasurru nazirin zai halanta wa dukkan mutumin da zai leka ya karanta wa yufidul ba'isina kuma zai amfanar da dukkan mutumin da yake research yake bincike yake ta wa yanfa'u at-talibin kuma zai amfanar da dukkan wani wanda yake dalibi ne sai ce wa fi hadhihi at-tab'a kuma a cikin wannan bugun da ne sabo akwai taghyiratun akwai sauye-sauye wa ziyadatun da kare-kare yace wala budda min bayaniha ba makawa kuma sai an yi bayanin su karin me aka samu ragi me aka samu da sauran su مالك تعالى وتعريف القراء بها وتتلخص فيما يلي kenan za a ja hankalin wanda suke karanta littafi akan ta an samu kari kaza an samu rigi kaza yake cewa kuma watatalakhasu wadannan kari-kari da sauye-sauye suna takaita fima yali akan abin da zai zo anan gaba kenan sai mu bari haka insha Allah usati sai mu dasa daga inda muka tsaya muna fata ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu abin da muka ji kuma Allah ba mu ikon karanta wannan littafin da fahimta shi kuma da aikata abin da yake cikin shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid tabarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.